Muni da ƴan mata, matan arewa, rayuwarmu gwanin sha'awa gata. Mu ƴan arewa, muni da ƴan mata, ƴan mata, ƴan mata. Muni da ƴan gata, ƴan gata, ƴan gata. Sun iya ɗaure zani, kowa ma ya sani. Mu ne ja gaba, ƴan mata je gaba. Ta iya ɗaure zani, kowa ma ya sani. Mune ja gaba, ƴan mata ce gaba.
Matan arewa sun yi daure zani. Na sheda dole bar ku sani, eh, kyan su ba saninku bane, kayan manya ba iri na yaranku bane. Kaga wan kace wan kake so, ka gan sabuwa kuma kace kana so. They are too extraordinary, ba regular girls bane. Ba woke up girls bane, ka aure su kudinka ba zai waste bane. Arewa wayewa mata su kenan, da sun daure zani kuma shi kenan.
Tabbas naga kala zuciyata ta fola, mi bautar Allah ira arewa ce wannan. In ka ganta a jebota, launin jikinta wani fanta, tana ado kuma ta yi tsafta. Ira arewa kalar ta kalar gaban mota, I gone crazy da kallanta, fuskar ta kamar an saka filta. Ira arewa kawai in jikin ceto, in fice daga kokonto. In fi guda ɗaya talitilo, in maka tara, babu kamar kya kalbina, faɗi ki ƙara. Masu shirin su ga ɗacinmu, kada su fara. Mun fi idanu bin sabo, in kuka gamu. Ta yi ya ɗaura zani, guri mata ta yi ya ɗaura zani.
That's the good producer. Beg him.